Serina Aisha Toho yake matata ado cikin idani ata sasai baniki shoke soniki boyi na ya cika na aure Aisha sammai na koro ido gefan wata da abin nema yau na gajiya ina jin haki gonar kashi na yau noma ashe zuciya sai dai ta fashi ta cire hasodan ba dama kaga zango ma kai gardama ina yau tuntube da mafarkin kariya na isi kai ta sha sukuni ko katiri sanyi idani ya ta yana sama ya zanna ganni da shi sarari yau ban kwado ya dai bisa haduwa da shi ya zama hadari ba ka jin gari so kake hari ina bona na kasa na bar sama Aisha ne kwangarwa na sha aure dan usule nake mai kenza so an yaba wa dangi safa dare wala sanki ya zama al'ajab domin a farko na gadare karkafan dare dauki so kure ba abin da ban ji ba ban gani ba aure na ki Aisha da soyayyar harati ya dan samu jangali na zamo wani saniyar tata abin ga ya tashi hankali wai na adali wai tawakkali rinza ido nake da duwatsun jifa dan wuya ce na sha matata ando cikin idani ata sassar paniki shauke sone ki boye da ya cika na awar Aisha. Oh,